wasu yan bindiga da har yanzu ba a kai ga gane su ba sun kame wasu ma'aikatan kamfanin mai guda biyu tare da kashe jami'an yan sandan da ke kare lafiyarsu da ma direban da ke tuka su a wani harin kwantan bauna a yankin Niger Delta mai arzikin mai harin da ya aukune a yayin da ma'aikatan na kamfanin mai Shell ke kan hanyar su ta dawowa daga wata tafiyar aiki a kan titin Rumuji da ke karamar hukumar Abuwa a yankin Aho da ta yamma yan bindiga sun kashe yan sandan da ke kare lafiyarsu da ma matukin motar su kamin samun nasarar kame ma'aikatan na kamfanin mai Shell rundunar yan sandan jihar Rivers wato jihar da lamarin ya faru ta tabbatar da afkuwar lamarin Musa Imoni Inamdi shine mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Rivers yace mun tabbatar da sashen manyan ma'aikatan kamfanin mai Shell da ke kan hanyar su ta Rumuji a karamar hukumar Abuwa da ke Aho da ta yamma a jihar Taribas kuma a tsaye muke wajen tabbatar da cewa mun ceto su. Yace jami'an tsaronmu da ke kare lafiyar ma'aikatan kamfanin mai na Shell su ma sun rasa rayukansu muna gudanar da wani aiki na musamman tare da yan uwanmu jami'an tsaro na soji domin tabbatar da samun nasarar wannan aikin kuma wasu rahotanni na nuna cewar yan bindigar na magana da iyalan waɗanda aka yi garkuwa da su bai ne sun nuna cewa za a biya kuɗin fansa da suka kai kimanin naira miliyan 40 kamin kaiwa ga sako ma'aikatan tukun rundunar yan sandan jihar Taribas sana da wannan labarin na tambayi Musa Inamdi Imoni yace
families able to come to us through our work, you know, to get them out. We've got a great ransom, but we can not have to play along them to get to be able to get those ones out.
Yace lalle ba mu da wannan labarin na batun bayar da kuɗin fansa amma iyalan ma'aikatan na kamfanin mai Shell su zo nan hidikwatar rundunar yan sanda da ke jihar Rivers domin su ba mu bayani mu yi aiki da su tare domin tabbatar da an ceto waɗanda ake garkuwa da su.
Cannot of course it's on fire, we have to apply them very fast for not to
ha kuma kakakin rundunar yan sandan jihar Taribas yace ba za mu yi aiki da karfin bindiga ba domin muna so waɗanda aka yi garkuwa da su mu ceto su da rayukansu. Ita ma wata yan yankin Niger Delta ta ce
I'm from the Niger Delta. The issue of kidnapping has been very rampant, especially the recent ones companies and it's very bad.
Tace sunana Amira kuma ni a yankin Niger Delta ce shanin garkuwa da mutane a yankin mun Niger Delta ya zama ruwan dare kuma abin da ya faru na baya-bayan nan musamman na sace ma'aikatan kamfanin mai na Shell ya yi muni matuƙa kuma muna kira ga rundunonin tsaro na haɗin gwiwa da su ƙara mai da himma don tabbatar da tsaro musamman a yankin mu na Niger Delta. Kawo yanzu dai kamfanin haƙar mai na Shell bai kai ga bayyana sunayen waɗanda aka yi garkuwa da su ba da kuma ƙasashen da suka fito sai dai kuma ya fidda sanarwa ta nuna alhini game da faruwar wannan lamarin. Amida Abubakar, muryar Amurka daga Fort Harcourt a Najeriya.